We're life in mutayar mutana wenwa. This is serious.
Ina jin ku kuna jin na.